نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na 43 alitafin al-adab al-mufrad na al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekararsa 1181 rabuwansa da duniya a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahama wannan darasi da za mu karanta yana bayani a kan cewa la'antar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wani musulmi yakan zama rahamar Allah a kansa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wani mutum mumini wannan la'antar ta manzon Allah tana zama rahama gare shi za mu ci gaba daga hadisi na 224 insha Allah Imam al-Bukhari yace babi na 118 babul khuruji ila al-mabqalati babin da ke magana akan fita daga lambu al-mabqala yana ɗaya daga cikin sunayen lambu mutum ya tafi lambunsa ya fito wa hamlu shay'i ala atikihi mutum yana ɗauke da wani abu a bisa kafadarsa ila ahlihi ya dawo gida ya kai ma iyali wato mutum ne yana da lambu yana da gona ya tafi wannan gonan ya ɗauko wani abu a kafadarsa ya kai ma iyalinsa gida bizabil ta amfani da kwando kwando da ake sakawa yana da zurfi mutanen da suka yi amfani da irin wannan kwando ya zama suna zuba kaya a ciki ana kiransa azzabil haddasana ishaq bin makhlad al-imam al-bukhari yace ishaq bin makhlad ya ba mu labari an hammad ibn usama an mis'arin مسعر بن كتان الكوفي قال مسعر يتي حدثنا عمر بن قيس عن قرة الكندي يباد الاباري وانن تابعيني يتي عربا ابي محيفينا يا تلتا يا بجرو على سلمان محيفينا يا بجرو مسلمان الفارسي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم shi wannan tabi'in da ke bada labari ana kiransa Amr ibn Abi Qurrat al-Kindi, babansa shine Abu Qurrat al-Kindi, al-kunya sake asalin sunan shi Salamatu ibn Muawiya. In ka duba a Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd, ya tabbata cewa yana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, musamman ya tashi daga Kufa, ya taho Madina, ya bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya musulunta. Saboda haka nan sahabi ne, mahaifin nasa ne yake bashi labari. Amr ibn Abi Qurrat al-Kindi yace mahaifina, wato shine Salamah ibn Muawiya, tunda shi ma sahabi ne mutumin Kufa, ya tallata ma Salman al-Farisi ya auri ukhtahu yar uwarsa. Mun ga wannan ya tabbata ashe sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum yana da ƴa ko yana da ƴar uwa ko wata wacce take karkashin sa, ya zama ya nema mata miji da kansa saboda kokari a dace da mutumin kirki. Saboda haka shi wannan sahabi wanda ake kira Salama bin Muawiya, mahaifin Amr bin Abi Qurrat al-Kindi, daga baya ya zama alkali a garin Kufa. Yace mahaifina ya tafi ga Salman al-Farisi ya tallata masa auren ƴar uwarsa Fa'aba, sai Salman al-Farisi yake aurenta, wa tazawwaja mawlatan lahu, amma Salman al-Farisi sai ya ce ni ina buƙatar auren baiwarka da ƙayanta, maimakon ƙanwarka ina buƙatar auren ita wannan baiwa da ƙayanta. Yuqalu laha Buqayra, ana kiranta Buqayratu, ita wannan baiwar wannan sahabi Salamah ibn Muawiya, shi buƙatarsa a auri ƙanwarsa, amma Salman al-Farisi ya ce ni kuma baiwarka ɗin nan da ƙayanta ita ce nake buƙata in aura. Saboda falala da ke tare da auren kuyangi, kamar yadda muka gabatar da hadisi na 203 a littafin nan, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda a cikinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin akwai wasu mutane guda uku waɗanda suke samun lada kashi biyu a rayuwarsu. Daga cikin waɗannan mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa rajulun kanat indahu amat amatan yata'uha fa addabaha fa ahsana ta'dibaha وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. متون ينتبه ويا أوليتها ينا سام الله دابيو. سلمان الفارسي شي يابك أشي أورن بيوار سلمة بن معاوية أمي مكون كنوسا أكباش أورن سبدا كا يزم سوري كنسا سنة غرين كوفا. فبلغ أبا قرة سلاباري يسوغ أبو قرة نهي في ناكينا عند شي وانده كباد لاباري شيني عمرو بن أبي قرة الكندي تتي سلاباري يسوغ مهي فينا أنه كان بين حزيفة وسلمان شيخون أقوي ساباني تكان حزيفة دكما سلمان الفارسي وانده دكا سصحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقوي ساباني تكان سينا أكتي akwai wani abu tsakaninsu, ana nufin sabani. Fa atahu yatlubuhu, sai mahaifina ya tafi ga Salman al-Farisi yana neman sa. Fa akhbarahu annahu fi mabqalatin lahu, aka bashi labari maimakon fa akhbarahu fa ukhbira annahu fi maqbalatin lahu, aka bashi labari cewa Salman al-Farisi yana wani lambunsa, yana can yana aiki. Suna gari ɗaya ne, matun da ya ji labari akwai saɓani tsakanin Huzaifatul Yaman, Huzaifatu bin Yaman da kuma Salman al-Farisi, shi Salamah ibn Muawiya sai ya yi ƙoƙarin ya ga Salman al-Farisi saboda ko zai sulhunta tsakaninsa da wancan sahabi shi ne Huzaifatul bin Yaman. Aka ce masa yana lambu, fatawajjaha ilayhi, don haka sai ya fuskanta, ya juya, ya fuskanci lambun, wato ya tunkari inda lambun Salman al-Farisi yake. Falaqiyahu, sai ya taras da Salman al-Farisi yana dawowa, ma'ahu zabilun fihi baqlun, yana da kwando wanda cikinsa akwai baqlun, wato akwai ƴaƴan itatuwa mabunkusa ƙasa waɗanda akan tono kamar a ce ko dankali da sauransu ya zuba a cikin wannan kwando ya rataya baklun shine duk abin da yake haihuwa a cikin ƙasa ya tono ya zuba a cikin wannan kwando tana yiwa karas ne dan shi ma a cikin ƙasa yake duk wani abu da ke haihuwa a ƙasa ana kiransa bakl don haka yasa ake kiran gonar mabqala Salman al-Farisi yana dauke da kwando gashi ya zuba amfanin gona a ciki kad adkhala asahu fi urwati zabil ya shigar da sandarsa a cikin igiyar kwandon ya tura sandarsa a cikin igiyar kwandon sai ya rataya a kafadar sa kaga kenan kwandon yana ta bayan shi yana rike da sanda wato ma yusiku bihi abinda ake ce ma al-urwa shine igiya wa huwa ala atikihi wannan kwandon yana kafadar sa sandar kai tana kafadar sa faqala da ya taras da shi a hanya yana dawowa sai ya ce ya aba abdullah ya kai baban abdullah ma kana bainaka wa baina huzaifa menene ya kasance tsakaninka da huzaifa wanda sabani ne ya auku tsakaninku Salman al-Farisi sai ya datso ayar alqur'ani ya kafa hujja da ita suratul isra'i aya ta 11 inda Allah madaukake yake cewa wa kana al-insanu ajula shi dai mutun ya kasance mai garaje wato kamar yana cewa ayar Allah ta yi gaskiya halin dan adam ne yana da garaje ka ganna na fito gona wato kamar fassarar abin da yake nufi gare shi ka ganna na fito gona ba ka yin hakuri mu isa gida shine dai datse ayar kaga shi da yake malami ne ai ya san abin da ake nufi kana insanu ajula dan adam ya kasance mai garaje fantalaka saboda haka sai shi wannan alkali ya bi shi Salama hatta ata ya dara Salman har je suka iso gidan Salman al-Farisi fa da kala Salman al-dar Salman ya shiga gida inda shine mai gida fa kala sai ya ce assalamu alaikum Salman al-Farisi kafin ya shiga gidansa sai da ya sallama kaga wannan ma ladabi ne kamata yayi kafin ka shiga gidanka kai sallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada Allah madaukaki zai saka albarka ma iyalin naka da gidan naka kar ka dauka don gidanka ne ba za ka yi sallama ba summa azina li abi qurra sannan yayi ma abu qurra izini ya shigo fa dakhala sai abu qurra ya shigo gidan fa iza namtun sai ga wata tabarma kun ka duba an nihayat fi garibil hadith wal athar an namtu shimfiɗa ne wanda ake saka saye da dai kasan taburma an shimfiɗa taburma mawdu'un ala babin an aje a kan kofa wa inda ra'asihi labinatun daidais kan taburman akwai wasu tubala tubali haka maimakon a ce an kawo filo an aje kamar kai ne idan ana zafi za ka yi shimfiɗa ka sanya taburma a waje ka kawo matashi to nan kuma shi gidan Salman al-Farisi an sa taburma sai aka sa tubali tubali ne zai dora kansa a kai wa iza qurtatun sannan ga shimfiɗan siddi shi ake kiransa al-qurta mata'ur rahli aka dauko shimfiɗa da ake dorawa akan siddi idan za a hau kamar doki wannan shimfiɗa sai aka dora akan wannan taburman saboda daraja shi wanda ya ziyarci gidan Salman al-Farisi fa kala sai Salmanu yace ijlis ala firashi maulatika ka zauna akan makwancin wato yantacciyar baiwarka dama ai baiwarsa ce ya bashi ya aura ce ka zauna akan wannan makwancinta wato yana nufin wannan shine makwancinta abinda Salman al-Farisi yake gaya mar kamar wannan wato shine magadanta saboda haka aka kawo masa dan a sauke shi akai allati tumahidu li nafsiha wanda take shimfiɗa makanta to lokacin da Abu Qurra ya zauna wanda wannan yana nuna cewar Salman al-Farisi ya daraja shi ya karrama shi ya bashi ainihin wurin zama mai kyau shi kuma ya samu wani gurin zama wanda bai kai wannan ba ya zauna saboda ya mar bayani zamansa ke da wuya summa ansha'a yuhaddisuhu sai ya so mu bashi labari idan aka ce ansha'a bi ma'ana bada'a yuhaddisuhu sai Salman al-Farisi ya fara bashi labari gaskiyar abin da ke tsakaninsa da Huzaifa ibn al-Yaman. Faqala sai yace inna Huzaifa. Huzaifa kana yuhaddisu bi ashiya. Ya kasance yana ba da labarin wasu abubuwa. Wasu maganganu. Kana yaqulu ha Rasulullah wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadan su. Akwai maganganu wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada fi gababihi a cikin fushi. Yakan fadi wata magana a cikin fushi le akawamin ga wasu mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fadi wasu maganganu a cikin fushi ga wasu mutane. To Salman Huzaifa sai ya rika ba da labarin irin waɗannan maganganu da manzon Allah yake fada a cikin fushi. Fa'uta ni kuma sai a zo guri na. Fa'us'alu anha amin tambaya game da abin da Huzaifa ya fada. Sai a zo gare ni a tambaye ni ga abin da Huzaifa ya fada. Tunda kai ma sahabi ne Salman. Shin haka ne? Fa'aqulu ni kuma sai in ce Huzaifatu a'lamu bima yaqulu. Huzaifa din nan shi yafi sanin abin da ya fada. Kuma gaskiya ne. Albayyinatu liman idda'a wal yaminu ala man ankara. Akwai mutane yan tsegumi wanda za su tafi ga wannan malami su yi mai tambaya, su dauki wannan magana su tafi ga wani malami su mar tambaya. Ba kokari suke su san gaskiya ba, a'a kokari suke su haddasa fitina tsakanin al'umma. Saboda haka idan mutum ya zo min da magana yace ai Huzaifa ya ce, sai in ce to ai Huzaifa shi yafi sanin abin da ya faɗa. Kaga kuma gaskiya ne. Don duk mutumin da zai maka tambaya ya ce malam wane ya ce, in ka dora akai ka zama jahili. Abinda za ka ce malam wane shi yafi sanin abin da ya faɗa, shi zai ma bayani. Inda a ce tambaya yake na addini na neman sanin fahimta, zai ce malam me ya hukuncin kaza. Amma idan ya ce maka malam wane ya ce, ba neman sani yake ba. Saboda haka idan suka faɗa min sai in ce ah Huzaifatu a'lamu bima yaqul. Ai Huzaifa ya fi sanin abin da ya faɗa. Wa akrahu an takuna baga'inu baina aqwami. Yace ni kuma abin da yasa bazan gaskanta abin da Huzaifan ya faɗa ba. Gaskiya Huzaifa ya faɗa, amma abin da yasa in sun zo suka gaya min bazan gaskanta ba, saboda ina kyamar a samu kiyayya baina aqwamin a tsakanin wasu mutane. Fa utiya Huzaifa, dan haka sai a sake komawa ga Huzaifa. Dama waɗannan aikin nasu kenan. Fa qila lahu, sai a ce masa inna Salmana la yusaddiquka. Ai Salman al-Farisi bai gaskanta abin da ka faɗa ba, wala yukazzibuka kuma bai ƙaryata ba bima taqulu abin da ka faɗa. To dama abin da suke so kenan. Fa ja'ani Huzaifa, sai ga Huzaifa ya zo wuri na. Faqala, sai yace ya Salmanu ibn ummi Salman, ya kai Salmanu dan uwar Salmanu. Faqultu, sai nace ya Huzaifatu ibn ummi Huzaifa, kai ma ya Huzaifa dan uwar Huzaifa. Latantahiyanna, ko dai ka daina irin abin da kake yi. Aw la aktubanna fika ila Umar, ko kuwa zan rubuta takarda game da kai in aika ma halifa shine Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Falamma khawaftuhu bi Umar, lokacin da na tsoratar da shi da kiran sunan Umar, dan da nace zan hada shi da Umar sai ya ji tsoro, taraka ni sai ya bar ni. Shine sai ya ce waqad qala Rasulullah, Salman al-Farisi ya ce kuma ai manzon Allah ya ce min waladi Adam ana, ni ina cikin yan Adam. Fa ayyuma abdun, duk sa'ilan da aka samu wani bawa min ummati, daga cikin al'ummata, la'antuhu la'natan, na taba la'antarsa da wata la'anta, aw sababtuhu sabbatan, ko na taba zaginsa da wani zagi, fi gairi kunhihi, ba tare da cancantarsa ba, faj'alha alaihi salatan, Allah ka maida wannan la'antar ga wannan bawan ya zama salati gare shi. Hadisin nan yana da kyau. Wannan riwaya tana silsilatu sahiha, hadisi na 1758. Hadisin yana musnadul imami Ahmad da kuma al-musannaf da ibnu abi shayba, yana kitabu du'a, babu ma zukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu da'a liman shatamahu, yanda babin yake a cikin al-musannaf da ibnu abi shayba, hadisi na 4253. Hakan nan hadisin yana al-mu'jamul kabir na al-imam at-tabrani, hadisi ne 6156. To wannan hadisin kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi cikin al-Adab al-Mufrad, al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud, yana kitabu sunna babun fi nahyi an sabbi ashabi rasulillah. Al-Imam Abu Dawud yayi babin da ya kawo hadisin nan, sunan babin an hana zagin sahabban manzon Allah, sunan babin kenan, babun fi nahyi an sabbi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadisi na 3894. Kuma hadisin da yazo cikin sunan Abi Dawud, lafazin sunan Abi Dawud ya fi bayani karara akan lafazin da yazo cikin al-Adab al-Mufrad. Bari ka ji lafazin da yazo cikin sunan Abi Dawud. An Amr bin Abi Qurra, shi dai wannan tabi'i, kala yace kana Huzaifa bil Madain, a wancan riwaya ta al-Imam Abu Dawud Huzaifa bin al-Yaman yana zama a garin al-Madain, shi kuma Salman al-Farisi yana Kufa, ba gari guda bane. فكان يذكر اشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. saboda haka sai Huzaifa ya kan fadi abubuwan da annabi ya fada li unasin min ashabihi fil gabab, a cikin fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wasu maganganu ga sahabban shi. To Huzaifa sai ya kan bada labarin irin waɗannan maganganu, aiwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa kaza a bacin rai, ya taba cewa kaza a kan shi, wane ma haka, wane ma haka, Allah ya sa mun gane. Yana faɗin irin waɗannan, wato maganganu ne waɗanda yake annabi ya faɗa ba shakka sallallahu alaihi wasallam, amma ya faɗe su ne a cikin ɓacin rai, a cikin fushi. Fa yantaliqu nasun, saboda haka sai wasu mutane su taso, mimman sami'a zalika min Huzaifa, daga cikin waɗanda suka ji wannan magana daga bakin Huzaifa bin al-Yaman. Fayatuna Salman, sai su zo ga Salman al-Farisi. Fayazkuruna lahu qawla Huzaifa, sai su gaya mar maganar Huzaifa. Fayaqulu Salman, sai Salman al-Farisi ya ce Huzaifa a'lamu bima yaqul, Huzaifa da kuka ce ya faɗa, shi ya fi sanin abin da ya faɗa. Wanda ya faɗi magana daban, wanda za a yi wa tambaya daban, abinda Salman zai ce kenan. Fayarji'una ila Huzaifa, sai su koma ga Huzaifa. Fayaquluna lahu, sai su ce masa qad zakarna qawlaka, mun faɗi maganarka li Salman fama saddaqaka wala kazzabaka, mun gaya ma Salman maganar da ka faɗa, Salman bai gaskanta ka ba kuma bai ƙaryata ka ba. Da Huzaifa ya ji haka, fa ata Huzaifatu Salman, sai Huzaifa musamman ya niki gari ya taho wajen Salman al-Farisi, bai same shi a gida ba, kamar yadda shi wannan alƙalin surikin Salman bai same shi a gida ba, yana gona. Shi ma zuwan Huzaifa bai same shi ba, wa huwa fi mabqala, yana can wannan lambun nashi. Faqala, sai ya zo ya same shi ya ce ya Salmanu, ma yamna'uka an tusaddiqani bima sami'tu min rasulillah. Kaga lafazin ya bambanta da wanda ya zo cikin al-Adab al-Mufrad. Ya kai Salman, me ya hana ka riƙa gaskanta abinda na ji ni daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kai ka sani annabi ya faɗa ɗin, amma idan an zo an gaya maka na ce kaza, me yasa ba za ka gaskanta ba? Faqala Salman, sai Salman ya ce inna rasulallahi kana yaghdabu, annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani yakan yi fushi. Fayaqulu fil ghadab, a cikin fushin nan zai faɗi wata magana linasin min rijalin, wasu mutane min ashabihi, daga cikin sahabbansa. Wayarba, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yarda da wani mutum. Akan samu lokacin da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance, ya ji daɗin wani mutum. Fayaqulu fi riba linasin min ashabihi, sai ya faɗi magana ta yarda ga wasu mutane daga cikin sahabbansa. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan faɗi magana wani lokaci a cikin ɓacin rai ga sahabi, wani lokaci kuma saboda ya ji daɗin sahabi ya faɗi magana a kansa. Sai ya ce amma tantahi, yanzu kai Huzaifa ba za ka daina ba, hatta tuwarrisa rijalan hubba rijalin, in ka daina karantar da mutane abinda manzon Allah ya faɗa a cikin bacin rai ga wani sahabi, to zaka gadar da soyayyar mutane ga sahabban manzon Allah. In ji Salman al-Farisi, in ka daina faɗin waɗannan maganganu da manzon Allah ya faɗa a cikin bacin rai ga wasu mutane, to zaka gadar da soyayya a zukatan jama'a game da sahabban manzon Allah. Wa rijalan bukba rijali, in ku baka daina ba, to zaka gadar da kiyayyar wasu mutane ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah. Za a waye gari musulmi yana son wani sahabi, yana kin wani sahabi, saboda an gaya masa ga abinda manzon Allah ya faɗa akan wannan sahabi, magana mara daɗi. Wancan kuma ga abinda manzon Allah ya faɗa akan sa, magana ta yarda. Yace in baka daina ba, wa hatta tuqi a ikhtilafan wa furqa, zaka aukar da sabani da rabuwan kai tsakanin musulmai, domin musulmai za su zo daga baya su dauka ai sahabban kashi biyu ne. Sai yace kuma ba wai ina hana ka ne saboda kar ka faɗi gaskiyar ba, a'a haka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗin magana a cikin ɓacin rai, ya faɗi wata magana ga wani sahabi, ya faɗi magana ta yarda ga wani sahabi, amma a dunkule. Ƙarshen rayuwar manzon Allah ne ya faru, sai Salman ya ce laqad alimta, kai ka sani, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba, manzon Allah hudu ba yayi kowa ya ji. Manzon Allah ya ce ayyuma rajulin min ummati, duk inda aka samu wani mutum cikin al'ummata, sababtuhu sabbatan, na zage shi wata kalman zagi, aw la'antuhu la'natan, ko na la'ance shi da wata kalma ta la'anta, fi gababi, a cikin bacin raina, fa innama ana min waladi adam, to aini ina cikin yan adam, agbabu kama ya gababuna, na kan fusata kamar yanda mutane ke fusata, wa innama ba'athani rahmatan lil alamin, shi Allah ya aiko ni ne in zama rahama ga duniya gaba dayanta, to Allah ina roƙonka, faj'alha alaihim salatan yawmal qiyama, duk wanda na faɗi kalma na zagi ko na tsinuwa a kansa, ina roƙonka Allah ka maida wannan kalma ta zama salati gare shi a ranar kiyama. Sai Salman al-Farisi yace to idan annabi da ya faɗi kalmar la'anta, yanzu ga abin da ya faɗa a ƙarshe, me ya amfanin bada labarin wancan da za ka yi? Allah ya sa mu gane. Sai yace to idan ma nasiha ta bata amfane ka ba, wallahi la tantahiyanna, ina rantsuwa da Allah ko ka daina, in baka daina ba, aw la aktubanna ila Umar, ko in rubuta takarda in aika ma Umar a Madina. Ka ku dai san Umar ko? Ko da haka Huzaifa sai ya daina karantarwa. In ka duba Aunul Ma'bud sharhi Sunan Abi Dawud a mujallad 12 shafin 270, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faj'alha, ka lura da addu'an da Imam al-Bukhari ya kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cikin wannan hadisi, ya Allah, duk sa'ilin da aka samu wani mutum na faɗi kalma na zagi ko kalmar la'anta a kansa, faj'alha bi sigatil amri, kaga yana umarni ga Allah tabaraka wa ta'ala, faj'al ya Allahu tilka la'na, ya Allah, wannan la'antar da nayi ka mayar da ita salatan ta zama salati gare shi. To salati ma'anar ta rahama, saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan la'anta, Allah ka maida la'anta ta zama salati gare shi, wato ma'ana Allah ka maida wannan la'anta ta zama rahama gare shi a kiyama. Hadisin ma ya zo cikin Sahihu Muslim, hadisi na 2603, wanda yake tabbatar da as-salatu min Allah ta'ala ar-rahma. Idan aka ce Allah ya yi salati, to ba yanda kake salati ba ne. Idan aka ce Allah ya yi salati, ana nufin rahama, ya yi rahama, ya yi rahama ga bawa. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, salatin Allah rahama ce, salatin Allah ga bawa rahama ce, wanda ya zo cikin hadisi ingantacce. Sheikh Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi yace walhasilu anna Salman radiyallahu anhu ma radiya bi idhari ma sadara fi sha'ni sahaba, in ka lura da labarin nan ya tabbatar da cewa Salman al-Farisi baya jin dadi irin magana da ake mara kyau akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu rubbama yukhillu bi ta'zimi al-wajibi, fi sha'anihim, domin tilas ne mu girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, mu mabiyansu wajibi ne. To idan aka wayi gari ana karantar da kai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba fada akan wani sahabi, maganar kuma yayi ta a cikin bacin rai akan wannan sahabi, kaga maimakon ka girmama wannan sahabi za a wayi gari ta yiwu ma kana la'antar wannan sahabi, don ka jahilci ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kafin ya bar duniya sai da yayi huduba, kamar yadda Salman yake gaya ma Huzaifa bin al-Yaman, manzon Allah huduba yayi, addu'a ce tsakaninsa da Allah. Amma me yasa manzon Allah ya fito da addu'an gaban jama'a? Hikima ce ya karantar da mutane cewa duk sahabbansa din nan yana yarda da su, don haka karka dauka dan ya faɗi wata magana akan wani sahabi shikenan wannan sahabi manzon Allah ya barranta da shi la. Don haka al-Imam Shatibi littafin al-Itisam, littafi ne dake magana akan usulu shari'a, yana magana akan ilimi game da bid'a da sauransu, a mujallal nabi shafin 726. Al-Imam Shatibi yace fata'ammalu kulura ma ahsana hadha al-fiqh min Salman radiyallahu anhu, kulura da irin wannan fahimta mai karfi na Salman al-Farisi, fahimta mai karfi na Salman al-Farisi. Idan aka zo mai da labari ga abin da Huzaifa ibn al-Yaman ya faɗa, ba zai ce gaskiya bane, ba zai ce ƙarya bane, sai ce a to kun ce Huzaifa ne ya faɗa, to wanda ya faɗi magana ai shi yafi sanin gaskiyar ta, sai hukuma gunshi. Kuma dama yana faɗi ne dan ya san za su koma da zancen ga Huzaifa, shi ko zai zo, Huzaifa na zuwa ya gabatar da wannan nasiha gare shi. Wannan hadisi yana dauke da ilimi mai zurfi kwarai, amma muhimman abubuwa kamar guda hudu ya kamata mu lura da su. Na farko, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da muka karanta din nan ya tabbatar mana cewa yana cikin yan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yana cikin yan adam, don haka manzon Allah mutum ne. Yace min waladi adam a adama ana, haka ne ko, ni ina cikin yan yaran annabi adam alaihi salam. Don haka babu shakka hadisi ya tabbatar da abinda ayar alqur'ani ta faɗa, fa innama ana min waladi adam, kamar fassara ne na wasu ayoyin alqur'ani, daga cikin su akwai ayar karshe ta suratul kafi, inda Allah madaukake ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu, yana daga cikin abin da Allah ya ma annabi umarni ya gaya mana, qul innama ana basharun mislukum, ka gaya musu, suwa za a gaya ma mu kenan ko, innama ana basharun mislukum, ni mutun ne kawai kaman ku. Kaga sako ne daga Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, shi manzon Allah mutum ne. Saboda haka yasa kamar wannan hadisin yana da mafassara gare shi, domin yace min waladi adama ana, ni ina cikin yan adam. Don haka yana tabbatar da gaskiyar cewa manzon Allah mutum ne kamar mu. Na'am, akwai abin da ya bambanta mu da shi, ya bambanta shi da mu, da Allah madaukaki yace yuha ilayya, an wahayi gare ni, wannan wahayi ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam daraja. انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. idan kaji wannan hadisin tana yiwa ka dauka ko na kasa ce ga manzon Allah, babu, ba na kasa bace, taya za ai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne, ba, babu, ba na kasa bace, maganar Allah ne, kuma abinda shi kansa manzon Allah ya faɗa kenan. Wannan ba wuri guda ba cikin alqur'ani, ba wuri guda ba, wurare da dama, wato ba daidai ba ne. Saboda muna son annabi sallallahu alaihi wasallam, mu siffanta shi da siffar da ba tashi ba, ba soyayya muke ma manzon Allah ba, kiyayya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka tabbatar da abin da alqur'ani ya faɗa game da annabi shine soyayya ga manzon Allah, ka tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa game da kansa, wannan shine soyayya ga manzon Allah. amma idan aka waye gari muna ƙarya ga manzon Allah saboda wai mu daraja shi to ba soyayya muke gare shi ba kiyayya ce ba soyayya bace saboda haka zaka samu maganganu marasa asali ba a ganin inuwar annabi to idan ba a ganin inuwar sa kaga ba mutum bane ko in yayi bawali kasa na haɗewa baka gani inda bawalin ya faɗi shine farkon halitta to ina kuma ga hadisin nan min waladi adam ana ni ina cikin yaran annabi adam to ya za a yi yaran sa kuma ya zama ya girmi baban ina cikin yaran annabi adam alaihi salam ya za a yi ko yaro ya girmi babansa Allah ya sa mun gani kuma kowa ya karanta sunan babansa Abdullahi sunan mahaifiyarsa sunan kakansa ya za a yi ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine halittan farko la ka bar shi a darajar da Allah madaukake ya bar shi ƙarya ba ta ƙara wa manzon Allah daraja la kuma ba ta rage darajar manzon Allah sai dai ta kai ka ga halaka dan duk mutumin da yau manzon Allah ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kwanda shirin mazaunin sananan an masa shiri a gutan jahannama Allah ka tsare mu satin da ya wuce ma wani saboda tsaban kirari ga manzon Allah ya ce baya tafiya irin namu ka san mu mutane muna tafiya za ka ɗora ƙafar dama ka ɗaga ta hagu sannan ka aje ta hagun ka ɗaga ta dama wai shi manzon Allah tsalle yake da ƙafar yanzu wannan ba wulakanci ba ne gare shi kamar tsuntsu ka duba fatawar lajina mujallar na 26 shafin 35 babu shakka manzon Allah yana da martabobi da darajoji wanda in ka zauna kirga su ma aiki ne gare ka ba sai ka kara da ƙarya ba ka dubi littafin ash-shifa alqabi iyab inda yake bayanin hadisai da suke magana game da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litafayir an-nasu al-imam al-bayhaqi dalailun nubuwa ka rika karanta hadisan wannan ma ya ishe ka ba sai ka karo da ƙarya ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar bada la tattabi'anna sanana man kana qablaku duk yanda akai sai an waye gari musulmai sun bi al'adar mutanen da abinda aka yi wa annabawan farko sai an yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abinda ake jinginawa ga annabi Isa sai aka waye gari ana jingina shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare ku ka duba سلسلة الصحيحة شرح حديثنا 84 محمد ناصر الدين الألباني يناتشيوا مع هذه الفضائل والخصائص العظيمة فإنه لا يرقى عن درجة البشرية من يناتشين فتاوى اللجنة دد فللر دع الله يما النبي صلى الله عليه وسلم دا خصوصية دا يسام دا مرتبو بي دا يسام ما سجرما amma bai wuce matsayinsa na dan adam har yanzu dai manzon Allah mutun ne saboda haka abinda Allah ya gaya mar dai ya sanar da mu qul innama ana basharun mislukum qul ka gaya musu idan ko muka faɗi sabanin abinda manzon Allah ya faɗa mana mun yi ƙarya kuma duk inda tafiya ta kai akwai ranar da mutun zai mutu inda za ku haɗu ku yi ƙarya ba ku haduwa ku mutu lokaci guda kuma koda kun mutu lokaci guda ba abin ne kuri guda dan haka mutun daya ake binnewa kuma shi dai ake mai tambaya lokacin ne mutun zai yi nadama ƙarya da yawa manzon Allah Allah ka tare mu don haka ka tabbatar da abin da yazo cikin alqur'ani abin da yazo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai wa bizalika yajtami'u al-iman bihi 'abdan wa rasula ka tabbatar da manzon Allah bawan Allah ne kuma manzo ne da Allah madaukaki ya aiko duna ifratin wala tafridin kar a samu ka gaza kaiwa ta wajen daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kar ka zakalkale kar ka wuce iyaka huwa basharun bi shahadatil kitabi was sunna walakinahu sayyidul bashar wa afdaluhum itlaqan an ce mutun ne ko da kaje an ce mutun ne ba kuma mutun ne wanda wani ya kai shi daraja ba la duk dan adam babu wanda darajarsa ta kai ta manzon Allah don haka a cikin mutane kaf babu wanda ke da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisai sun tabbatar da haka wanda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin halayensa ya sani cewa babu mutum da ya hada ladubba halayen kwarai ya hada mai yawa a lokaci guda irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a samu kana da hali guda ka rasa guda amma shi manzon Allah duk halayen kirki ya hada su shi yasa Allah ya bada shaidar wa innaka la'ala khuluqin azim saboda dukkan halaye na kwarai manzon Allah ya tara su Allah ka samu iya koyi da shi don haka abu na farko da zamu lura da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma sahabbansa min waladi adam ana ni ina cikin yaran annabi adam alaihi salam abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya faɗi wata kalma ta zagi gare shi Allah ka maida wannan kalma ta zama rahama gare shi me ake nufi da wannan zagi ba a sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam da siffa na zagi don haka yasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba siffarsa bace a littafin Ibn al-Ma'bud Sheikh Muhammad al-Azim Abadi mai sharhin Sunan Abi Dawud mujallal na 12 shafin 271 yace wal ma'ana innama waqa'a min sabbihi wa du'a'ihi ala ahadin wa nahwihi in ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma ta zagi ko kuma addu'a ga wani wa nahwihi laysa bi maqsudin bal huwa mimma jarat bihi al'ada al'ada ce ta larabawa larabawa suna da al'ada wanda mun gabatar da wannan lokacin da muke karanta littafin arba'un nawawiyya larabawa suna da al'ada a cikin al'ada su akwai kalmomi kalmomin nan zahirin su ma'anar su tsinuwa to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ya tashi cikin su saboda haka kalmar takan fito daga bakin sa bisa al'adar larabawa sukan faɗi kalmar ba wai suna nufin ma'anarta ba don haka za a ce wailaka kai tonka idan aka ce kai tonka ai kaga zahiri kalma ce kamar ta'addu'a mara kyau akan mutum ko a ce sakilatka ummuka mahaifiyarka tayi barinka mahaifiyarka tayi rashin da kaga zahirin maganar kamar addu'a ce mara kyau amma su larabawa in sun faɗi kalmar ba wai suna faɗanta ne da nufin ma'anarta ba la to duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce waɗannan kalmomi da suke fitowa daga bakina Allah ka maida su zama rahama fa khafa sallallahu alaihi wasallam an yusadifa shay'un min dhalika ijaba tunda Allah yana karban addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ya ji tsoro kada irin waɗannan kalmomi waɗanda larabawa suka saba faɗa kuma shi ma yakan faɗa su dace da ijabar Allah madaukaki فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا شي يسعى النبي صلى الله عليه وسلم يروي يا الله الله يميد وأن كلمومي سزم رحمة كمسلمي سزم كفارة كذنب مسلمي يزم دليل كسنتر النبي أكياما يزم دليل سام سرككا باوا لكم سام اللادا وجن الله تبارك وتعالى wa innama kana yaqa'u hadha minhu nadiran kuma hakan ma ba ko da yaushe ne manzon Allah hakan ke faruwa da shi bala don haka yasa yace ni ina cikin ƴan adam saboda haka tunda ina mu'amala da mutane ina tare da su harshe na ya saba da irin abin da suke faɗa kuma wannan abin ba wai larabawa suna kudurta niyyar ainihin ma'anar abin ba saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya maida waɗannan kalmomi su zama rahama ga al'ummarsa amma a dunkule game da halayen annabi fa an ce mana lam yakun fahishan wala la'anan manzon Allah siffarsa a dunkule ba mai faɗin magana ta batsa bane wato in dai za a siffanta annabi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai siffa ta la'anta bane kasan akwai mutumin da ke da siffar la'anta da akwai mutumin da bai iya magana sai ya yi tsinuwa akwai kamar yadda kake gani wani bai iya magana sai ya hada da rantsuwa wallahi kaza ba zai iya magana ba sai ya rantsi wani kuma bai iya magana sai ya hada da tsinuwa ko da zagi to wannan ba siffa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato wannan hadisi ba shi kadai bane akwai riwayoyi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo da lafazi irin wanda muka karanta cikin al-adabul mufrad alal misali akwai hadisin al-Imam Muslim yana babin man la'anahu an-nabiyyu aw sabbahu yana kitabul adab sahih Muslim kitabul adab babin da al-Imam Muslim yake cewa man la'anahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu hadisi na 2600 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda cikin hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Aisha awa ma alimti ma sharattu ala alaihi rabbi yake Aisha biki san sharadin da nayi ma Allah akai ba biki san akwai wani sharadi da nayi ma Allah mahalicci na akai ba qultu na ce ma Allah subhanahu wa ta'ala allahumma ya Allah innama ana basharun ni fa mutun ne fa ayyul muslimina la'antuhu duk sa'idin da aka samu wani cikin musulmai dan la'anta aw sababtuhu ko na kai ga fadin kalma na zagi kansa faj'alhu lahu zakatan wa ajran ka saka wannan kalma ta zama tsarkaka ga wannan musulmi ka saka wannan kalma ta zama dadin lada gare shi a kiyama kuma yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2559 al-imam muslim ya kawo hadisai domin babin yayi ne akan waɗanda aka samu irin wannan kalma na la'anta ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan su sai ya kawo hadisi na 2601 hadisin abu huraira shi ma hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yana cewa allahumma innama ana basharun ya allah ni fa mutun ne kawai innama ana basharun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu duk sa'ilin da aka samu wani mutum cikin musulmai wanda na faɗi kalman zagi kansa aw la'antuhu ko na la'ance shi aw jalattuhu ko na dake shi faj'alha lahu zakatan wa rahma ka sanya wannan abinda na aikata ya zama tsarkaka gare shi da kuma rahama gare shi hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2601 akwai riwaya ta abu huraira kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma inni attakhizu indaka ahdan ya allah na rike alkawari wurinka lan tukhlifani ba za ka saba min shi ba ya allah na rike alkawari wurinka fa innama ana basharun ni mutun ne fa ayyul mu'minina azaituhu duk sa'ilin da aka samu wani cikin mu'minai da na cuce shi na yi wani abu da ya cutu a dalilinsa shatamtuhu la'antuhu jalattuhu ta yiwu in faɗi kalma na zagi ko la'anta ko duka faj'alha lahu salatan kasa wannan abin da na aikata ya zama wato rahama gare shi wa zakatan da tsarkaka wa qurbatan da kuma dadin kusanta tuqarribuhu biha ilayka yawm alqiyama wanda zai zama dalilin da zai sa wannan mutumin ya samu kusantar ka a ranar kiyama hadisin yana sahihul bukhari kitabud da'awat babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man azaituhu faj'alhu lahu zakatan wa rahma kaga hadisin al-imam hadisin abu huraira yana sahihul bukhari hadisi na 2600 yana sahihu muslim hadisi na 2601 a lafazin al-imam muslim allahumma innama muhammadun basharun ya allah ka sani muhammadu mutun ne inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yagbabu kama yagbabul basharu yakan fusata kamar yanda mutane suke fusata wa inni qad ittakhaztu inda allahi ahdan kuma ni na dauki alkawari wurin Allah fa zakara sai kawo hadisin a wani lafazi har yanzu riwayar Abu Huraira faj'al zalika kaffaratan lahu yawmal qiyama Allah ka sa cutar wanda nayi ma wani musulmi ya zama kafara ga zunubinsa a ranar kiyama to kaga an samu hadisin Aisha ga Abu Huraira riwayoyinsa daban-daban kuma akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa innama ana basharun ni fa mutun ne kawai wa inni ishtarattu ala rabbi ni ko nayi sharadi ga mahaliccina nayi sharadi ga Allah subhanahu wa ta'ala ayyu abdin minal muslimina sababtuhu kowane mutun aka samu cikin musulmi da na faɗi kalman zagi kansa aw shatamtuhu aw yakunu zalika an yakuna zalika lahu zakatan wa ajra wato ina roƙonka Allah ka maida wannan kalma ta zama tsarkaka gare shi da kuma lada gare shi akwai hadisin Anas bin Malik sahabban suna da yawa don haka ba yadda za a yi mutum ya ƙaryata wannan hadisi saboda ya zo da riwaya daban-daban malaman hadisi sun ce hadisi ne mutawatir. Don haka yasa Salman al-Farisi yake tunatar da Huzaifa, ai ba su biyu bane suka je, hudu ba ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya gaya wa mutane, wanda malamai suke cewa ko yanzu sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, nan akan samu mutumin da zai la'anci wani daga baya yana son daga baya hankalinsa ya kwanta, to ya za a yi yanda za a yi kenan, sai ka koma addu'a Allah ya canza wannan la'anta ta koma rahama, shikenan yanda manzon Allah yayi. Hadisin Jabir, hadisin Anas bin Malik, hadisin Anas ya bada labari yace kanat inda ummi Sulaim yatimatun, ummu Sulaim mahaifiyar Anas tana da wata marainiya a hannunta, tana da wata marainiya. Fara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yatimata, wata rana sai manzon Allah ya hadu da ita wannan marainiya, fa kala sai yace anti hiya, ke ce kenan, irin yayi mamakin girmanta kamar yadda ake ma yaro, in kaga yaro nan da nan ya girma. Laqad kabirti, manzo Allah yace lalle kin girma, la kabira sunniki, kada shekarun ki fa su girma haka. To kaga kalmar da ya fada, lalle kin girma, kada fa shekarun ki su girma haka. To wannan kalmar da manzo Allah ya fada marainiyan nan, sai ta dawo gida tana kuka. Me dalili? Saboda kowa ya tabbata manzo Allah annabin gaskiya ne, kuma duk abin da ya fada Allah zai karba. To ita wannan marainiya tana ganin addu'a ce manzon Allah ya mata, kenan ba za ta dade ba, za ta mutu. Kece kenan ke lalle ke girma, yace la kabira sunnuki, kada fa shekarunki su girma haka. To ai kaga kalma ce ya fada kawai, amma sai ta zama kamar addu'a ce abun ita wannan marainiya. Faraja'atu al-yatimatu ila ummu Sulaim tabki, to ba haka sai marainiya ta koma ga ummu Sulaim tana kuka. To Anas ya bada labari yace fa qalat ummu Sulaim maliki ya bunayya, sai ummu Sulaim ta ce me ya same ki yake yata, me ya faru? Shine sai ita yarinyar ta ce da'a alayya nabiyullah, Allah ya kabara sinni, annabin Allah ya yi min addu'a kada shekaruna su girma. Fal'ana la yakbaru sinni abadan, don haka shekaruna ba za su girma ba har abada, don haka ba mamaki mutu kwanan nan tunda annabin Allah ya yi min wannan addu'a. Wa kharajat ummu Sulaim musta'jila, saboda haka sai ummu Sulaim ta fita da gaggawa, ta dusu khimaraha, tana jan khimar dinta, wato tana takawa saboda sauri za ta je ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta laqiyat rasulullah, har dai ta hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala laha rasulullah, sai manzo Allah da ganin ta ya gane tana da damuwa, malaki ya ummu Sulaim, me ya same ki? Fa kala sai ta ce ya nabi Allah, ad'auta ala yatimati, shin kai wata addu'a ne akan marainiya ta? Kala sai ya ce wa ma zaki ya ummu Sulaim, wani addu'a kuma zan ma marainiya? Kala sai ta ce za'amat annaka da'auta Allah ya kabara sinnuha, ai tariya cewa wai ka mata addu'a kada shekarunta su girma. Da manzo Allah ya ji sai fashe da dariya, Allahu akbar, hika rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta dariya, sun makala sai ya ce ya ummu Sulaim, amma ta alamina biki sani ba, anna sharti ala rabbi naima Allah sharadi, na riga nayi sharadi ga Allah subhanahu wataala, annishtarattu ala rabbi, fa qultu, sai na ce inna ma ana basharun, ni mutun ne, arba kama yarbal bashar, nakan fadi magana ta yarda irin wanda mutane suke fada, wa aqbabu kama yaqbabu albashar, nakan magana a cikin fushi kamar yanda mutane kan yi fushi, fa ayyuma ahadin da'awtu alayhi, duk mutumin da nayi wata addu'a a kansa saboda yadda al'ada ta saba, yanda al'ada ta saba, dan abinda manzon Allah ya fada ba wata magana ce na tashin hankali ba, an saba gani wato kamar wane yayi saurin girma, to kar shekarun sa ma su yi saurin girma, wato kada fa shekarun su ma su yi sauri, kaga zai mutu da wuri, amma shi sai ya dauka a to ai kada shekarun su girma, ace to ai yanzu ne ma zai mutu. Saboda haka sai manzo Allah yace nayi sharadi ga Allah subhanahu wataala, duk sa'ilin da aka samu wani mutum cikin al'ummata, da'autu alaihi min ummati bi da'wati laysa laha bi ahlin, nayi wata addu'a ga wani cikin al'ummata kuma bai cancanta a masa wannan addu'a ba, an yaj'alaha lahu tahuran, Allah ya maida wannan addu'a ta zama tsarkaka gare shi. tana yi waka ce ya za a yi annabi ya yi addu'ar da bata cancanta ba na'am kamar yadda manzon Allah yake faɗa ni mutum ne cikin mutane kuma yadda malaman hadisi suka ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin larabawa ya same su da al'adunsu mutum yakan faɗi magana ba tare da yana nufinta ba ba wai ainihin yana nufin abin da kalmar ta fito daga bakinsa take ishara gare shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ya ja'ala halahu tahuran wa zakatan wa qurbatan yuqarribuhu biha minhu yawm al-qiyama hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 7856 kuma kamar yadda nace mun gabatar da bayani akan arba'un hadis lokacin da muke karanta hadisi na 29 akwai alfazun la yuradu biha zahiru ma'naha akwai lafuzza wadanda suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ba a nufin ma'anarsu yana daga cikin misali hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda ta bada labari yana a sunan kubra na al-imam al-bayhaqi kitabu siyar babul asiri wasaq Aisha Allah ya kara mata yarda tace anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala alayya bi asirin wa indaha niswa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da wani fursuna tana tare da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure wannan fursuna falahainaha anhu wadannan mata da suke tare da Aisha suka dauki hankalin ita Aisha Allah ya kara mata irda fa zahaba al-asir har dai wannan fursunan ya kunce ya gudu faja'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo faqala sai ce ya Aisha aina al-asir ina fursunan da na daure faqala sai tace niswatun kunna indi wasu mata da muke tare da su lahainani sun dauki hankali na gare shi fa zahaba har dai wannan fursunan ya tafi ban sani ba shine sai manzon Allah ya ce qata Allahu yadaki Allah yanke hannunki wato wannan al'ada ce ta larabawa kamar in kai sakaci da hannunka ya ce wannan hannu kai Allah yanke shi amma ba wai addu'a ce manzon Allah yake ba to amma tunda annabi ne ya faɗa fa Aisha hankalinta ya tashi Allah yanke hannun nan faka raja annabi ya fita saboda neman inda fursuna yake fa arsala fi isrihi manzon Allah ya aika aka bi sawunsa waji abihi aka kama wannan fursuna to har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida da ya dawo sai ya ga Aisha kad akhraja yadaiha ta fito da hannuwanta guda biyu ta daga haka manzon Allah ya shigo gida ya same ta hannuwanta duka suna sama malaki me ya same ki lafiya hannuwanki a sama sai Aisha tace ya rasulullah innaka da'awta alayya bi qat'i yadayi kai addu'a Allah yanke hannuwa wa inni mu'allikatun yadi antaziru man yaqta'uha tunda kai addu'a ko to lalle za a yanke hannu don haka yanzu ina jira ne ci wanda zai yanke ta ina zai bullo kaga bas koyan ma sai manzo Allah ya fashe da dariya yace mata ajanaiki ko dai kin tabu ne ai nayi sharadi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma man kuntu da'awtu alayhi ya Allah wanda na fadi kalma zahirin ta addu'a akan sa faj'alhu lahu kaffaratan wa tahura Allah ka maida wannan kalma ta zama kaffara gare shi kuma tsarkaka gare shi wannan yana sunan kubra na al-imam al-bayhaqi ya faru da ummu salama ummul mu'minin hind bintu abi umayya matar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka kaga hadisi da muka karanta na addu'ar kamar yadda Salman al-Farisi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana cikin jama'a don haka duk sahabbai sun sani Aisha ta ba da labari Abu Huraira ya ba da labari ga hadisin Anas akwai hadisin Ummu Salama din akwai hadisin Samura bin Jundub akwai hadisin Abu Tufail shine Amir bin Wasila na ƙarshen mutuwa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ba da labari akwai hadisin Abu Sawwar al-Adawi Hassan bin Huraisin wanda kawunsa ya bashi labari akwai abin da ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa unasin yattabi'unahu naga manzon Allah ga mutane na bin sa fa atba'tahu ma'ahu saboda haka ni ma sai na bi shi to lokacin da na biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai idan suna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sa su gaba ne manzon Allah bai yarda yana tafiya ana bin shi a baya wannan yana daga halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma halayen masu girman kai manyan mutane akasari bin su ake a baya suna gaba shi kuma manzon Allah a baya yake sahabbai na gaba idan da wanda ya gaza zai gani to shi wannan bai sani ba saboda haka sai ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya biyo bayansa fadarabani barbatan imma bi asibin aw qabibin aw siwaki yace tana yiwa da aswaki akwai wani ice dai a hannunsa manzon Allah sai ya buga min wa shay'un kana ma'ahu amma da ya faɗi wannan magana sai ya ce wallahi ma auja'ani wallahi bugun da ya min ban ji zafinsa ba wato kamar ka shuri mutum ne kamar ka farkar da shi don me kai kaza amma dai duk wanda ya ji a magana zai ɗauka annabi ya dake shi ne faƙala to amma wannan abin sai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buge shi da wannan sandar ya dai san akwai abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mar komi ba bai ce masa komi ba domin da ya faɗa mar da ya gane laifinsa bai ce masa komi ba kuma shi bai sani ba ba a tafiya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da ya biyo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya buge shi da wannan aswaki din yace fa bitu bi lailatin na kwana wannan dare ina ta tunani ma barabani rasulullahi illa li shay'in alimahu Allah fiya tunda har kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dake ni to akwai abin da Allah ya sani ina tare da shi mara kyau wani abu ne nayi mara kyau dinnan yana ta tunani ko a cikin halayensa akwai wani abu mara kyau wa haddathatni nafsi an atiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asbahtu yace raina ya saka min idan gari ya waye zan taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam zan tambaye shi dan lokacin da ya dake ni da wannan aswakin bai mun bayani ba to kuma ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa amma take saboda adalcin sahabi kafin ya ci gaba da magana sai da ya fada ya tabbatar ya hada da rantsuwa fa wallahi ma auja'ani na rantsa da Allah ban ji zafin dukan da ya min ba wato duka ne kamar a maka ishara kawai kamar ishara ce aka yi masa saboda haka asubahi na yi kafin izo ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya riga ni har ya sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga manzon Allah ya ce innaka ra'il la taksiranna quruna ra'iyatika ya kai muhammad kai mai kiwo ne karka kariya kahon dabbobin da kake kiwo kuma ma kar akai ga kariya kahonsu falamma sallaina al-gadata muna gama sallar asubahi aw qala asbahna ina shirin zanyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya kawai sai naji manzon Allah yana gaya mana an gama sallama sai manzon Allah ya ce allahumma ya allah inna unasan yatba'uni akwai wasu mutane da ke bin bayana wa inni la yu'jibuni an yatba'uni ni ko ba ni son wani ya dinga bin bayana kaga magana yake dan wancan mai tambaya kar ma ya zo da tambayar sa ai Allah ya saukar da amsa ya Allah ka sani kaga ana magana da Allah kuma amma mutane na ji saboda ishara gare su Allah ta sani wasu mutane su kan bi bayana ni ko ban so a rika bin bayana to Allah faman barabtu duk wanda na dake shi aw sababtu ko na faɗi kalman zagi kansa faj'alha lahu kaffaratan wa ajran kasa wannan abin da na aikata ya zama kaffara gare shi da kuma yawan lada aw qala maghfiratan ko kasa ya zama gafara wa rahmatan da kuma rahmar Allah gare ka saboda haka shi wannan yana ji sai ya kame bakinsa ya san Allah madaukaki ya saukar da amsa kuma abin da ya faru gare shi sai ya zama alheri don haka yasa al-imamu muslim yake magana game da wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma ta la'anta akan su aka ayyane ya kawo karkashin falala da suka samu domin duk mutumin da aka ayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta in dai musulmi ne ya mutu a musulunci to wannan addu'a ce manzon Allah ya masa Allah ya bashi rahama a kiyama saboda haka la'antan nan ta manzon Allah rahama ce gare shi ba azaba bace domin wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan dalilin yasa al-imamu muslim yake kirga waɗanda suka samu irin wannan kalma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kirga su a cikin waɗanda suka samu falala daga cikin sahabban manzon Allah. Domin za ka yi fata ina ma kai ma manzon Allah ya taɓa samun fushi sai ya la'ance ka. Domin ƙarshe manzon Allah ya ce, duk wanda na la'anta ka mai da shi ya zama rahama gare shi, ka mai da shi ya zama kafara gare shi, kamar da shi ya zama tsarkaka gare shi, kamar da shi ya zama dadin lada, kamar da shi ya zama sanadin kusantar ka a ranar kiyama. To kaga ai za ka yi sha'awar a ce ina ma kai ma abin ya faru da kai. Wannan dalilin yasa Salman al-Farisi yake cewa Huzaifa ka daina, saboda waɗanda manzon Allah ya la'anta din ma ai la'antar da ya musu rahama ce gare su. Ga abin da manzon Allah ya aikata a ƙarshen rayuwarsa, irin wannan ya faru ga Abdullah ibn Abbas, wanda shi ma ya ba da labarinsa. Hadisin yana sahihu Muslim. Har yanzu al-Imam Muslim ya ce, man la'anahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan li zalika kana lahu zakatan wa ajran wa rahma. Sunan babin kenan. Duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma na zagi ko kalmar la'anta a kansa, to yana zama rahama gare shi. Sai kawo labarin Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ya ce, kuntu al'abu ma'as-sibyan, na kasance ina wasa tare da yara. Saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan, Abdullah ibn Abbas yaro karami ne, ya ce ina wasa da yara. Faja'a rasulullah, sai manzon Allah ya taho da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Fatawaraitu khalfa babin, sai na ɓuya a bayan wata ƙofa. Kala faja'a, sai manzon Allah ya biyo bayan kofan. Fakata'ani khata'atan, sai ya buge ni haka, ya dan mun bugu kamar irin naga inda kake. Yaro ya buya kai kuma ka biyo bayan inda ya buyan. Ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada hannuwansa ya bugi kafadan Abdullah ibn Abbas. To wannan bugu da manzon Allah ya yi ma Abdullah ibn Abbas, ai baka cewa duka ne na horo, la duka ne na wasa inda zaka yi wasa da yaro, koko kai ja hankalinsa cewa ai buyar da kake ba za ka yi goya gare ni ba, na jan hankali ne. Sai ya ce min, izhab wad'u li muawiya, kana buyan me, je ka kira mu muawiya. Kala fajitu, na na tafi. Fakultu, sai na dawo, sai na ce huwa ya'kul, muawiya yana cin abinci. Kala sai ya ce summa kala li, manzon Allah ya ce min izhab fad'u li muawiya, ka je ka kira mu muawiya. To ka san yaro, maimakon in ya taho ya ga Muawiya yana cin abinci, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiranka. A'a, shi tunda ya gan shi yana cin abinci yana da uzuri, don haka sai ya dawo ya gaya wa annabi. Ya dawo ya ce masa, huwa ya akul, har yanzu na same shi yana cin abinci. Fakala, sai ya ce la ashba Allahu batnahu, kada Allah ya kosar da cikin. Kaga wannan kalma ce ta kamar la'anta ko kamar addu'a ce. Sai manzon Allah ya ce kada Allah ya kosar da cikin. Shine sai al-Imam an-Nawawi yace, to wa haza wa fi haza al-hadith jawazu tarki as-sibyan yal'abuna bima laysa bi harami. Akwai darusa dake karkashin wannan hadisi. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taras da Abdullah ibn Abbas yana wasa, bai hana su wasan ba. Saboda haka idan yara na wasa, in dai wasan bai kai ga haramun ba, ba laifi bane. Wasa ga yaro ba laifi bane. Wa amma du'a'uhu ala Muawiya Allah yashba'a hina ta'akhara, kaga ba laifin da Muawiya ya aikata a wurin aiko. An je a kira shi, aka samu yana cin abinci, yaro ya koma yana ce manzo Allah ya ce kada Allah ya kosar da cikin. To in kaga wannan zahiri addu'a ce cewa kar ya koshi har abada. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda na masa addu'a bai cancanta ba, to addu'an nan da na masa kasa ya zama rahama gare shi. So sai al-Imam Muslim ya ce wannan addu'ar da manzon Allah ya yi wa Muawiya sai ta sa shi cikin sahabbai da suka samu daraja daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ka duba hatta Fathul Bari na Ibn Hajar, mujallal na 11 shafin 172, saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa, to ƙarshen rayuwarsa ga addu'an da ya yi, ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa Allah ya maida waɗannan kalmomi da suka fito daga bakinsa su zama rahama ga wanda ya ma irin waɗannan kalmomi ɗin. Matukar wannan yana da imani. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa fi hadha al-hadith du'a'uhu an la yashba'a hina ta'akhara, ya yi addu'a ga Muawiya kada wato Allah ya kosar da cikinsa saboda ya yi lattin zuwa. Don haka sai ya ce malamai suna ɗaukan waɗannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan fahimta biyu na daya annahu jara ala lisani bila qasdin al'ada ce ta larabawa mutum yakan faɗi kalma saboda ransa ya baci kamar yadda Salman al-Farisi yake faɗa ma wato Huzaifa bin al-Yaman Allah ya kara musu yarda kuma gaskiya ne saboda akwai misalai da dama cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu annahu uqubatan lahu li ta'akhurihi akwai wanda ke ganin uquba ce ga Muawiya saboda yayi lattin zuwa amma shi al-Imam Muslim inji al-Imam Nawawi a sharhin wannan hadisin yace inna Muawiya lam yakun mustahiqan lid-du'a'i alayhi al-Imam Muslim yace Muawiya bai yi laifi ga annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam bai yi laifi ba saboda ai yaro aka aika ya kira shi tunda an aiki yaro ya kira shi yaro ya dawo yace ya taras da shi yana cin abinci ba kiransa yayi yace barin gama sannan in zo ba da yace sai na gama kafin in zo sai ya zama yayi laifi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar irin yadda larabawa kan faɗa saboda wato bacin rai a daidai wannan lokaci saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi wannan addu'a a ƙarshen rayuwarsa don haka al-Imam Nawawi yace al-Imam Muslim ya dauki wannan addu'ar da manzon Allah ya wa Muawiya ja'alahu ghayruhu min manaqibi Muawiya yana daga cikin falala da Muawiya ya samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu fil haqiqa yasiru du'a Allah saboda ya zama addu'a ce ta alkhairi aka yi wa Muawiya Allah ya kara masa yarda abu na uku wato shine dan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu wannan ba laifi bane babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala da kansa shi ma ya la'anci wasu bayi akwai waɗanda ke cancantar la'anta in aka ce la'anta akwai wanda ke cancantar sa akwai wanda bai cancanta saboda haka yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ne wanda ya la'anta bai cancanta ba to Allah ya maida la'antar ya zama rahama gare shi saboda wannan al'ada ta larabawa da aka saba akai amma cewa la'anta din kansa ba laifi bane tunda Allah subhanahu wataala ya bamu labari a cikin alqur'ani cewa annabawa da suka gabata su ma an samu wadanda sun yi la'anta ga wanda yake laifi kaman kafirai mun misali a suratul ma'ida aya ta 78 lu'ina allazina kafaru min bani isra'il ala lisani dauda wa isa ibn maryam kaga Allah ya tabbatar mana banu isra'il kafirai daga cikin su sun samu tsinuwar annabi Dawud da kuma annabi Isa alaihi wassalam me dalilin da yasa suka samu wannan tsinuwa zalika bima asaw wa kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alu don haka don an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu la'antar ba laifi bane ga manzon Allah kuma bai aikata wani abu wanda ya saba ma ainihin annabawan da suka gabace shi ba amma wanda aka la'anta la'antar bai cancance ta ba to wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa addu'a Allah ka maida wannan la'anta ta zama rahama gare shi in kana tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu amma la'antar na siffa ba ayyana mutum ba kamar misali manzon Allah ya la'anci barawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mace mai ƙara gashin kanta da wani gashi alwasila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin zane mai zana jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya yanka dabba don wani wanda ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya bada mafaka ga mai laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutumin da ya canza beacon alamar ƙarshen fili iyaka ya canza don ya ƙara ma kansa fili annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mashayin giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya bada rashawa da wanda ya karba manzon Allah ya la'anci wanda ke kururuwar mutuwa manzon Allah ya la'anci wanda wato ya zana jikin dabba ya zana fuskar dabba to don haka suna da yawa to waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta karka ɗauka su ma la'antar ta zama rahama gare su a'a siffa ce manzon Allah ya la'anta don haka wanda ya dace da wannan siffa kuma ruwansa Allah ka tsare mu. Amma idan aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana musulmi ya la'ance shi, ko ya ayyana wani musulmi ya faɗi wata kalma wanda zahirin ta zagi ne gare shi, to waɗannan su ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka maida hakan ya zama rahama gare su. A ƙarshe, me ya dalilin da ya sa Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan? Muna magana ne akan ladubba, wato kyawun hali. Me ya sa Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a cikin Al-Adabul Mufrad? Akwai Sheikh Hussein bin Auda al-Awaisha wanda ke da littafin Sharh Sahih Al-Adabul Mufrad, mujallal na farko, shafin 279. Ya ce dalilin da ya sa Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Salman al-Farisi a wannan babi ba wai ƙarshen hadisin ba ne, farkon hadisin ne, ya nuna maka rashin girman kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yasa sunan babin babul khuruji ila al-mabqalati, babin da ke karantar da mu mutum ya fita zuwa lambunsa, wa hamala shay'i ala atikihi, ya dauko wani abu, wa hamli shay'i ala atikihi, ya dauko wani abu akan kafadarsa da kanshi. Babban mutum kaman Salman al-Farisi ya zama yana da lambu, ya tafi lambunsa ya ɗebo amfanin gona ya zuba a cikin kwando ya rataya a kafadarsa ya kawo matarsa gida. To wanda shine ainihin dalilin kawo hadisin nan, ba wai ƙarshen hadisin bala, wannan shine dalili. Wato idan Salman al-Farisi zai yi haka, me yake karantar da kai? Muhimmancin hidimar iyali da kanka. Salman al-Farisi yana iya sa wani ya ringa mar, yana iya sa mutum ya tafi gona ya yi, amma Salman al-Farisi ya zama da kansa zai tafi gona ya ɗebo kayan miya na lambu ya zuba a cikin kwando ya rataya a kafadarsa ya zo gida ya ce mata na gashi. Wato ashe karkare na kanka, karkare na hidimar iyalinka, karkare na hidima ga iyalinka. Kare zama abin kunya ne gare ka a ganka a kasuwa kana cefa ne, ba abin kunya ba ne. Manyan sahabban manzon Allah sun aikata wannan, yana daga tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu. Bare mutum kamar Salman al-Farisi wanda babu shakka yana cikin waɗanda suka samu albishirin samun aljanna daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waɗanda Annabi ya ayyana da kansa suna da rai, babban sahabi ne, amma ya zama yana aikata wannan. Wannan yana karantar da mu wato ladabi na sahabi. Idan sahabi ya zama yana da wani hali, to wannan hali ya kamata mu yi koyi da shi. Muhim dalilin da yasa Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a wannan babin kenan. Hadisin yana da bayanai masu tsawo, sai dai a takaice wanda muka gabatar, muna fatan Allah ya sa masa albarka. Akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi. Wannan yana tambaya akan cewa idan mutum yayi wani aiki don ya samu biyan bukata a duniya, zai samu lada a lahira? Kamar qiyamul layli ko karatun alqur'ani da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato mai tambayan nan yana cewa mutum nan yana da bukatar wani abu, saboda haka sai tashi cikin dare ya dinga nafila ko ya dinga karatun alqur'ani, don yayi tawassuli da karatun alqur'ani ko ko wannan nafila Allah ya biya mara bukata, to sannan kuma a lahira zai samu lada? La, ba zai samu ba. Wannan yana cikin Al-Qur'ani, suratul shura aya ta 20, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha, sai aka ce wa ma lahu fil akhirati min nasibin, wanda niyyarsa ita ce ya samu duniya za mu bashi, amma a lahira bashi da rabo. Innamal a'malu binniyyati. Kuma yana da kyau mu samu tafsirin al-Imam Shawkani game da fassaran aya ta 17 16 ta suratu Hud zuwa aya ta 17, da kuma tafsirin Ibn Kathir. Sau da yawa muna kuskure tawassulin da ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine tawassuli da aikin da an riga an yi shi, ba wai ka kirkiro aiki ne kai tawassuli da shi, wannan babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ka kirkiro aiki don tawassuli da wannan aikin la kai tawassuli da aikin da ka riga kai shi a da domin aikin da ka riga kai shi mai cikakken ikhlasi shine wanda zaka yi tawassuli Allah ka sani na taba yin kaza kuma ba ni da wata manufa illa ne mai yardan ka to a dalilin wannan aiki Allah ka biya min bukata amma yanzu da zaran ka shirye damara zaka yi nafila dama nafilan ba don Allah bane dan a samu naira ne ko don haka nafilan ma yana da nukusani ba shi da cikakken ikhlasi bare ma har akai ga tawassuli da shi amma ba mu cewa Allah ba zai karba addu'an ka balla Allah zai karba shi yasa mai Fathul Majid yayi babi musamman akan wannan mas'ala mutum ya kirkiro ibada saboda biyan bukatar duniya zai iya samun biyan bukatarsa amma dai wai a lahira kuma idan yana da rabola wannan aya ta alqur'ani ta tabbatar akwai littafin ibnu al-qayyim al-jawziyya da ake kira uddatus sabirin ya kirga ayoyin alqur'ani da suka yi magana sharadin samun lada akan wani aiki a lahira ya kawo wannan aya ta suratul shura aya ta 20 da aya ta 16 zuwa 17 na suratul hud suna nan kashi uku da ya kirga su sai ya ce to su kadai ne cikin alqur'ani kuma duk sun tabbatar mana in kana son ka samu rabo a lahira to cire niyyar duniya cikin aiki domin abinda Allah ya faɗa man kana yuridu harsal akhira nazid lahu fi harsihi idan niyyar ka ka samu lahira ne to sai Allah ya hada ma da duniya wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wanda ko yake so ya samu moriyar duniya to zamu bashi ba zamu hana ba amma me ya karshen aya wa ma lahu fil akhirati min nasib alahira bashi da farabo to ya za a yi kai aiki ka samu wannan lada ka samu wancan lada Allah ya samu gani wannan yace me hukuncin mai gyaran hanyar mota a lokaci daya yana neman ihsani ga jama'a ba laifi bane yana gyara hanya kuma da kokon bara ka san aikin lada guda biyu ne akwai abin da zaka yi kyauta dama kana yin ta ne don ka samu duniya sadaka fa kada yin ta ne don ka samu lahira kuma da Ibn al-Usaymin ya magana cikin Asharhul Mumti duk magana da yake shin wai gaskiya ne duk mutumin da bai je makaranta ba ba zai shiga aljanna ba kai wannan ba gaskiya bane wanda ya aikin kwarai shi ke shiga aljanna ba magana zuwa makaranta ba ina hukuncin mutane da suke tofar da kaki a hanya kamin da ka hana shi ne ka tofar da kakin ta alqibla ko ka tofar da shi inda jama'a za su cutu ganinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da masallaci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك